mita 88.5 da la'itamar zamani Abubakar Sabu ake tare da shi daga kotun shari'ar musulunci dake unguwar kwana hudu karkashin jagoranci mai shari'a Muhammad Bashir inda aka kwamfanar da wani matashi mai suna Nasiru Abdullahi inda takardar tuhuma guda biyu daya ana tuhumar sa ne da aikata laifin cin amana da kuma cuta laifukan da suka saba da sashi na 202 da na 206 na kundin takardar shari'ar musulunci na jihar Kano an dai zargi cewar akwai wata mata mai suna Aisha Dayyabu ta ba shi kuɗi wuri na goga wuri har naira 350 da zummar zai ci babur din a daidai sahu ya ringa kawo mata balance idan kuma ya kammala ba da wannan balance din an mai da kuɗin mashin din sai kuma a fara lissafa riba an zargi cewar ya mallakawa kansu waɗannan kuɗaɗe domin bai sai babur din ba kuma yayi awan gaba da kuɗin hakan ce ta sa wannan mata ta garzaya sashin binciken manyan laifuka dake Banfai a nan jihar Kano ta karasa su kuma suka dakume shi bayan sun kammala bincike suka gabatar da shi a gaban wannan kotu kuma ko da dan sanda mai gabatar da kara a kotun detective Aliyu Abidin ya karanta masa kunshin tuhumar da ake take ya amsa anan ne kotun ta hukunta shi bisa roƙon dan sanda mai gabatar da karar kasancewar ya amsa laifin ya roƙo da a hukunta shi an kuma hukunta shi nan take daurin shekara guda ko kuma zaɓin biyan tare naira 10,000 sannan kuma zai biya wancan kuɗin rabko naira 350 bayan nan akwai yar uwarta mai suna Zara'u Dayyabu ita ma ta ba shi kuɗi wuri na guga wuri naira 500 domin da ya sai wancan babur din na adaidai sau kamar tsarin da suke da yar uwarta Aisha Dayyabu amma shi ma dai an zargi cewar bai siya ba ya arce da kuɗin kuma an karanta masa kunshin tuhumar kamar dai da aka karanta masa a baya wato dan sanda mai gabatar da kara a kotun detective Aliyu Abidin ya karanta masa ya kuma amsa anan ma kotun ta yi hukunci ta daure shi shekara guda ko zabin tare naira 10,000 sannan kuma zai biya ramko na waccan kuɗi shi naira 500 Allah kyauta ya tsare ya kuma shirye mu Abubakar Sabo daga kotun shari'ar musulunci dake kwana hudu karkashin jagoranci mai shari'a Muhammad Bashir sai kun sake jina.